إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta Sura Bildi a ƙarƙashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a yau muna 14 ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 14 ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin surat As-Saff wannan kuma shine darasin mu na 4 a cikin wannan sura bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
كنت يا متي الأسفل kwanta take yi sosai wannan abun ne bai da kwari Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin shin yanzu bazan nuna muku wani kasuwanci ba tunjikum min azabin alim wanda zai tseratar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billah shine ku yi imani da Allah madaukakin sarki wa rasulihi kuma ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum kuma ku yi yaki domin addinin Allah da kudadan ku wa anfusikum kuma da kawunan ku dhalikum khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kun sani yaghfir lakum dhunubakum idan dai kun yi wannan abubuwan yaghfir lakum dhunubakum to Allah madaukakin sarki zai gafarta muku dhunubanku wa yudkhilukum jannatin wa yudkhilukum jannatin kuma Allah madaukakin sarki zai shigar da ku aljannatayya tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramai suna gudana a ƙalƙashinta wa masakina tagibatan da wajajen zama masu kyau fi jannati adn a cikin aljanna wadda take madawwamiya dhalikal fawzul azim wannan shine rabo babbar rabo wa ukhra tuhibunaha da dayan ma wadda kuke so nasrun min Allah shine nasara daga Allah wa fathun qarib da wani budi wanda yake kusa wa bashiril mu'minin kuma kayima masu imani bishara ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa wanda suka yi imani kunu ansaran lillah ku kasance masu taimakawa Allah kunu ansaran Allah ku kasance masu taimakawa Allah kama qala isa ibn maryam kamar yadda isa dan maryam yace lil hawariyina ga hawariyawa man ansari ila Allah wane ne wanda zai taimaka mun zuwa ga addinin Allah qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimaka ma Allah fa amana ta'ifatu min bani isra'il sai wata kungiya suka yi imani daga cikin mutanen banu isra'il wa kafara ta'ifa wata kuma kungiyar ta kafirce Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim sai muka karfafa wa'anda suka yi imani akan makiyansu fa asbahu zahirin sai suka kasance sune masu cin nasara a gare su a wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki yana ƙara karfafa ma masu imani cewa abunda suka kasance suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abunda muka karanta farkon hadisin Abdullah ibn Sallamin yake cewa muna da zamne sai muka ce wa zai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tambaye annabi wani aiki ne Allah madaukakin sarki ya yi so mu kuma mu dage mu yi wannan aikin Abdullah ibn Sallam ne yake cewa suna nan zamne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo a kira su bayan sun zo Allah madaukakin sarki ya sa annabi ya karanta musu wannan sura suratul saff tun daga farkon wannan sura har karshen ta to a farkon sura Allah madaukakin sarki ya musu bayanin cewa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son wa'anda suke yin yaki domin daga karmar Allah suna masu yin sahu sahu ka annahum bunyanun marsus bayan haka Allah yayi musu bayanin abin da ya faru da mutanen annabi Musa Allah yayi musu bayani da mutanen da abin da ya faru ga mutanen annabi Isa sannan Allah yayi alƙawarin cewa tabbas kau zai daga wannan addinin to anan tunda Allah madaukakin sarki ya fa'inci cewa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne da kullun suna kwadayin abin da Allah ya hiso sai Allah yake yi musu bayanin cewa ya kuwa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi aiki da shari'ar da ta zo musu yanzu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim shin yanzu bazan nuna muku ba wani kasuwanci wanda za ya tseratar da ku daga azaba wadda take mai radadi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wannan kasuwancin tu'minuna billah sai ya kasance wannan jumlar tu'minuna billah jumla ce tafsiriyya kamar mai tambaya yayi tambaya to wani kasuwanci ne wannan wanda zai tseratar da mu daga azaba wadda take mai radadi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wannan kasuwanci shine tu'minuna billah ku yi imani da Allah madaukakin sarki wa rasulihi haka kuma ku yi imani da abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kuma ku yi shaida ku wa tujahiduna fi sabilillahi kuma ku yaki domin daga addinin Allah madaukakin sarki bi amwalikum wa anfusikum da kudadanku kuma da kawunanku kamar Allah madaukakin sarki a wannan jumlar da muka karanta yana yi ma masu imani cewa wannan kasuwancin mai girma shine su yi imani da Allah su yi imani da manzon Allah, imani wanda yake cikakken imani, wanda har za ya sa su iya ba da rayukansu domin addinin Allah ya ci gaba, sai su kasance suna masu yin kokari su ga cewa sun dace da abun da Allah madaukakin sarki ya hiso na ba da kudadensu na yin imani ga Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya bude bayanin cewa tu'minuna billah, dan a tabbatar maka da cewa babu wani abu wanda za a gina in dai babu imani, kuma Allah madaukakin sarki ya amsa. Koda ko kai yaki, koda ko ka ba da kudadenka, idan dai kai baka yin addini ba kai imani ba, ko kana shirka ko kana wani abun da yake warware ma imaninka, to wannan aikin da kai ba za a rubuta ma ladar shi ba, kuma wannan aikin da kai zai zama cewa qurani abun shekewa. Sai Allah madaukakin sarki ya bude maganar da cewa tu'minuna billah, idan dai muna so idan mun yi aiki mu samu ladar wannan aikin, idan mun yi wata ibada mu samu ladar wannan ibadar, idan mun yi azumi mu samu ladar wannan azumin, idan mun sada zumunta mu samu ladar wannan sada zumuntan, to dole ne sai mun kasance mun yi imani ga Allah madaukakin sarki, saboda a saman wannan imanin ne ayyukanmu na alkhairi za su zanki hawa. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa tu'minuna billah, ku yi imani da Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kuma ku yi yaki domin daga addinin Allah madaukakin sarki, bi amwalikum wa anfusikum, da kudadenku kuma da kawunanku. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratu Tauba, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah madaukakin sarki ya saye daga masu imani kawunansu da kudadensu, sai Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna. Saboda mi yasa yuqatiluna fi sabilillah, suna yaki domin daga addinin Allah madaukakin sarki, fayaqtuluna wa yuqtalun, sai su kashe su ma a kashe su, wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Wannan alkawali ne Allah madaukakin sarki ya dokan makan shi tun daga alqur'ani, tun daga injila, tun daga at-taurat, bi ma'ana da al'ummomin da suka yaki domin daga addinin Allah madaukakin sarki, to Allah madaukakin sarki yayi alkawalin cewa za ya sanya su aljanna. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rufe wannan ayat ta bi da cewa dhalikal fawzul azim, ayan ma wadda take cikin tauba ita ma Allah madaukakin sarki ya rufe ta da jumla wadda ta yi kama da wannan, dan a nuna ma dan adam cewa babu wani kasuwanci da za yi a duniya ya tsira, babu wani kasuwanci da za yi ya zama mishi garkuwa a ranar shi ta lahira, kamar mutumin da za ya doki dukiyar shi, ya doki kanshi, ya bada a yi aikin Allah madaukakin sarki. Hadisi ya tabbata daga Abu Zarrin, yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali afdal, yake cewa na tambaye manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wani aiki ne wanda duk mutumin da yayi imani da Allah, yayi imani da manzon Allah, wani aiki ne wanda zai yi ya samu lada, koko wani aiki ne wanda yayi kowane aiki lada? Manzon Allah yake ce mishi imanun billah, shi ne mutum ya yi imani da Allah madaukakin sarki. Kamar yadda muka gai, dole fa sai mutum ya bar shirka, dole sai mutum ya bar 'yan turbuɗe-turbuɗe, dole sai ka raba kayanka da 'yan buri, dole sai ka raba kayanka da 'yan girka, dole sai ka raba kayanka da duk wani mutum wanda za ya ɓata ma addininka. Manzon Allah yake gaya mana a cikin wannan hadisin cewa imanun billah shi ne mutum ya yi imani da Allah madaukakin sarki, wa jihadun fi sabilihi, haka mutum ya yi jihadi domin hanyar Allah ta ci gaba. A kullum ana ta gayin cewa aikin da Allah ya so shi ne jihadi, shi ne mutum ya ba da kudaden shi da kawunan shi domin daga addinin Allah madaukakin sarki. Mu kuma yanzu a lokacinmu lokaci ne wanda ba a yaƙe-yaƙe, balle ka ce za ka yi yaƙi, ko za ka sai ma masu imani takobi, ko za ka ce ka sai musu bindiga ko wani abun da ya kama da haka. A'a, yanzu kowanne daga cikinmu idan yana so ya samu wannan falalai da Allah madaukakin sarki ya zana a cikin wannan surai, dole kowa ya tashi ya ga shi menene ya bada a addinin musulunci, wace gudunmuwa ya kawo. Tun da ranar da Allah madaukakin sarki ya sa aka haife ka, ko aka aife ki har kika balaga ko ku har ka balaga har kai armi har ka aifafa idan aka tambaye ka wace gudunmuwa ce kabba addinin musulunci domin addini ya ci gaba to ko ba komai ka samu amsar da zaka iya badawa a wannan tambaye to idan mutun yayi wannan to Allah madaukakin sarki za ya sanya shi cikin wa'anda suka yi aiki aiki wanda Allah yana sasakawa da aljanna ga mutanen da suka yi wannan aikin hanyoyin da za a daga addinin Allah a yau yawa gare su ma mutun ya gina makaranta ma mutun ya doki nauyin almajiri yana karatu ma mutun ya gina masallaci ma mutun ya sai qur'annai ko imma mutun ya samu yayi ma wasu mutane rijiya domin ya sauƙaƙe musu su yi ibada ko su yi ko wani abu da ya kama da haka to wannan shine abin da ake nihi kada mutun ya ce ayar ba da shi take ba ana magana ne a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira idan Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa na tambaye man anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila Abu Huraira yake cewa an tambaye manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyul amali afdal wani aiki ne wanda yafi qala imanun billah shine mutun yayi imani da Allah madaukakin sarki wa rasulihi kuma mutun yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka tambayi manzon Allah qila thumma madha aka tambaye shi to bayan mutun yayi imani da Allah mutun yayi imani da manzon Allah menene zai manzon Allah yake cewa aljihadu fi sabilillah shine mutun yayi aiki domin addinin Allah ya ci gaba qila thumma madha aka tambaye manzon Allah sannan me yace hajjun mabrur shine hajji wanda Allah madaukakin sarki ya amsa ashe yan uwa musulmi idan mutun yana so ya shiga cikin falalar Allah madaukakin sarki ya shiga cikin wa'anda za a sawa aljanna wadda koran mu suna gudana a cikin ta da wajajen zama masu kyau to dole ne sai mutun yayi kokarin cewa ya bada wata gudunmuwa duk karfinka duk kudinka kaga cewa mi ka bada haka duk talaucinka kai tunanin cewa mi ka bada haka duk yadda kake indai musulmi ne kai to addini bai yarda maka ba ka zamna haka nan hannuwanka a make a addini yana so kowa ya zanki tunanin menene zai domin wannan addinin ya ci gaba Abdullah ibn Mas'ud dan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na tambaye manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah wana ayyuka ne wanda Allah madaukakin sarki ya hiso qala as-salatu ala waqtiha shine mutum mai imani ya zanki yin sallah a lokacin ta kada kai kwancinka sai lokacin da ka ga dama ko sai lokacin da ka kare barcinka ka tashi kai sallah qultu summa aj muka aka tambaye nace na tambaye manzon Allah sannan me manzon Allah yake ce mu thumma birrul walidain shine mutun ya danki darar ta uwayen shi qultu thumma ai yake cewa na tambaye manzon Allah sannan me manzon Allah yake cewa thummal jihadu fi sabilillah shine aiki domin daga addinin Allah madaukakin sarki shine mutun ya ga me yayi domin wannan addinin ya ci gaba mutun ya gani wani irin gudunmuwa ya ba addini a yau a shekara 20 a shekara 30 a 40 a 50 ka duba ka gani kai menene kai ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yake cewa wannan shine alkhairi a gare ku in dai ku kun kasance kun sani bi mana ana so a yi ma masu imani bayanin cewa wannan aikin mai girma shine ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sannan kuma ku gazganta shi a wajen bada gudunmuwarku da kudadanku da kawunanku wurin daga addinin Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa khairul lakum fid dunya wal akhirah shine alkhairi a gare ku idan kun yi shi a duniya kuma shine mafi alkhairi a gare ku a ranar tashin alkiyama anan da Allah madaukakin sarki yake cewa zalikum khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in dai ku kun kasance kun sani Ibn Atiyya yake cewa khairul lakum ma'ana shi tana iya daukar cewa yahtamilu an yakuna litafdil Allah madaukakin sarki yana so ya yi ma masu imani bayanin cewa duk wani aiki da mutun zai to ya mutun ya bada kanshi da kudin shi domin addinin Allah ya ci gaba wannan shine yafi zama alkhairi a gare shi Ibn Atiyya yake cewa magana ta bi kuma wa yahtamilu an yakuna ikhbaran anna hadha khairun fi dhatihi wa nafsihi bimana Allah yana so ya ba masu imani labarin cewa wannan aikin ayi imani da Allah ayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a bada gudunmuwa ko ta kudi ko ta rai dan addinin Allah ya ci gaba wannan shine abun da Allah madaukakin sarki ya hiso al-Imam Sa'di a cikin littafin shi yake cewa dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa a ƙarƙashin fadar Allah madaukakin sarki wannan shine yafi alkhairi a gare ku in kun kasance kun sani yake cewa fa inna fihi khairud dunyawi wannan duk mutumin da ya bada gudunmuwa shi domin addinin Allah ya ci gaba to Allah madaukakin sarki za ya bashi alkhairi na wannan duniya minan nasri alal a'da Allah madaukakin sarki zai bada nasara akan yan gaba wal izzul munafi lidhilli haka Allah madaukakin sarki za ya ba masu imani karfi wanda ba za su taba kaskanta ba har duniya ta nade war rizqil wasi'i haka al-Imam Sa'di yake cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi zama alkhairi a gare ku in kun kasance kun sani yake cewa sai mutun ya gama da alherin duniya kuma mutun ya gama da alkhairin lahira haka al-Imam Shawkani yake cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine yafi zama alkhairi a gare ku in dai kun kasance kun sani ai in kuntum mimman ya'lamu fa innakum ta'lamuna annahu khairul lakum al-Imam Shawkani yake cewa in dai mutane sun san wannan alkhairi ne to sun san cewa babu wani abu da mutun zai yi a duniyar wannan ya ci riba a duniya kuma ya ci riba a lahira kamar ya bada kanshi koko ya bada kudaden shi domin addinin Allah ya ci gaba Ibn al-Munir yake cewa Allah madaukakin sarki yana so ya yi ma masu imani bayanin cewa in kuntum ta'lamun in dai kun kasance kun sani bi ma'ana imani da Allah madaukakin sarki da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da rai da ko kudi domin addinin Allah ya ci gaba wannan shi yafi alkhairi ga mutun a rayuwar shi ta duniya kuma shi yafi alkhairi ga mutun a rayuwar shi ta lahira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tambayar wani aiki ne yahi su samu lada wani aiki ne yahi su zamanto ɗan gaban goshin Allah madaukakin sarki wani aiki ne za ya sa a gobe ranar tashin alkiyama Allah ya ba su kaso babba shine Allah yake ce musu idan kun yi yaki kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah kun yi yaki domin addinin Allah ya ci gaba to wannan shine yafi alkhairi a gare ku sahabban manzon Allah bayan cewa sun yi imani haka suka kasance suna tambayar kullun suna kwadayin a gwada musu cewa menene za su yi domin su ci gaba amma al'umman mu a yau aka ga cewa bai dame mu ba mizanu badawa domin addinin Allah ya ci gaba kullun tunanan mu menene za a yi a samu kudi idan aka ce shago yana bada kudi za ka ga kowa yana rigangento ya sai gida a bakin hanya ya baje yayi kasuwa idan aka ce wannan shekara aya ta bada kudi za ka ga cewa kowa ya dage yana kokarin ya saida ta saida kayan dakinta wani yana kokarin ya saido wani abun shi ya sai aya ya aje domin ya samu arzikin duniya idan aka ce ga wani abu wanda yake bada kudi za ka ga cewa kowa yana hahadawa yana kokarin ya ga ya samu ya sai wannan abun domin ya samu kudi ka duba yanzu a garin nan lokacin da aka ce a daidaita ta shigo kowa yake kokarin yaya ne za a yi shi ma ya samu a daidaita duk kullun a zanki kawo mishi kudi saboda ana tunanin idan ta shekara 2 zuwa 3 a daidaitan nan guda za ta iya komawa 2 zuwa 3 kadiba yanzu a garin nan lokacin da aka ce an kawo injin fiya wata kowa kokarin yake ya sayi injin fiya wata saboda ya samu kudi ka duba yanzu wannan dan Sterling kin da ake yawo da shi tun sadda ya shigo zuwa yanzu kowace kwana akwai shi yanzu a garin Maradi kowa tunanan shi ina ne za ya yi ya samu kudi ba a hana mutun ya kasuwanci ba mutun ya mace ta san yadda za ta yi ta shiga adashi shekara 2 shekara 3 tana ta zuba kudi saboda in an bata ta samu ta sai a daidaita koko ta sai wani abu amma ba ma tunanan mu menene za mu yi kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi mutum ya sanya tara kudi ya sai a daidaita ta miliyan 1 har da wani abu amma babu wanda zai tunanin ni tunda na balaga a rayuwata anya na taba doka jikka ko jikka bi ko jikka uku na bada saboda addinin Allah ya ci gaba babu wanda zai iya bada wannan amsa sai mutane kadan kadan to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun gurun su menene za su yi da kudaden su menene za su yi idan ma ba su da karfi idan ma ba su da kudi suna kokarin su sa karhin su domin su ga cewa addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba amma mu yanzu abun idan aka ce a taimaka domin addini ya ci gaba idan aka ce ana son a yi masallaci sai kaga muna kallon juna a sai wani mai mota koko sai wani mai shago waje kaza koko sai Alhaji wani wanda aka sani a gari su ne ke irin wannan aikin a'a kai ma ai kana son aljanna kana so a tashi gobe a ranar tashin alkiyama Allah ya dubi yar sadakarka da kai a kalkashinta Allah ya taimake ka ya ma rahama ya saka aljanna to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance bayan cewa sun taimaka ma manzon Allah sun baya kariya sun baya tsaro amma duk da haka ba su yarda ba kullun tambaya suke yi wani aiki ne za mu yi mu samu rabo na lahira mu yi kowa dacewa da aljannatayya shi yasa a farkon sura Allah yi musu bayanin cewa su yi yaki Allah yana son masu yaki domin addinin Allah ya ci gaba a nan kuma lokacin da surar ta zo ƙarshe kuma Allah madaukakin sarki ya maido musu da wancan zancen domin a ga cewa kowa ya yi ƙoƙari ya ga wannan addinin mu ya bada domin ya ci gaba a shekarar ka 30 ko a shekarar ka 20 a yau in aka tambaye ka mi ka taba yi saboda wannan addinin ya samu koda yayi amfani zuwa gaba mi kai to kowanne daga cikin mu ya kamata ya samu wannan amsar kamun dama ta kubce mishi kamar yadda muka fassara Allah madaukakin sarki yake cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun al-imam as-sa'di a kalkashin fassara wannan jumlai wannan shi yafi alkhairi gare ku koko wannan shine alkhairi a gare ku in dai ku kun sani malamai suka ce ko da alheri kake so na duniya ko alheri kake so na lahira to babu abun da za kai kaga cewa Allah yana dafa ma harakokinka suna tahiya yadda kake so baka san menene haduwa ba duk abun da kasai zaka ga cewa Allah madaukakin sarki yana sa mai hannu yana sa mai albarka to sai in mutun ya hada kayan shi da Allah idan ka hada kayanka da Allah aka ce ga inda ake neman taimako domin ayi wani aiki na Allah ka fiddo dala 10 ka bada ga inda ake son za a sai tabarma ta masallaci ka hiddo dala 20 ka bada ba sai ka bada duka abun da ke gare ka ba dan abun da kan rena idan ka ba Allah to Allah madaukakin sarki shi ba zai rena ba zai rubuta lada a kalkashin wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya rihi ayan da cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi a gare mu in dai mu mun kasance mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi yake cewa ma na qasa malum min sadaqa babu wasu kudi da za a cewa wai an yi sadaka saboda sadaka an talauci a'a duk da addinin mu bai umarce mu ba da cewa wala tabsutuha kullal basq kana da jikka 10 addini bai ce ka ba da jikka 5 ba kana da jikka 20 addini bai ce ka ba shi jikka 10 ba a'a shi addini so yake wala tabsutuha kullal basq ba so ka zanki sakin hannu ka takyautar da kai baka da karhin kai ta misali kana da jikka ka doki 100 ka bada kowa ya san kunne ne kai amma abunda addini yake so kyauta wadda a ranka kana jin baka takura ba kana da jikka ka bada 20 kana da jikka ka bada kadago kana da jikka bi ka bada dala 40 to haka Allah madaukakin sarki yake cewa zalikum khairul lakum wannan shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani sai Allah yake cewa to idan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah kun yi ba da gudunmuwa domin addini ya ci gaba to shi kuma Allah mai zaya muku sai Allah yake cewa yaghfir lakum dhunubakum abu na farko da Allah zai yi maka idan kana so Allah ya zanki yahe ma zanubanka ba tare da ka ce Allah ka yahe mini ba to ka zanki ba da gudunmuwa a addinin Allah ya ci gaba laifinka da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah madaukakin sarki sai ya yahe ma abu na farko da za a ma yaghfir lakum dhunubakum tarin zanubanka wanda kai baka ma san iyakar su ba dan dalilin abun da kake bada domin addinin Allah ya ci gaba to idan an tashi alkiyama abu na farko da Allah zai sai ya shahi wa'annan zanuban naka sai ya kasance yanzu baka da wani zanubi ko guda idan an kare wannan kuma Allah yake cewa wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai Allah madaukakin sarki ya sanya ku aljanna wadda ƙoramai suna gudana a ƙalƙashin wannan aljannai wa masakina tagiba, Allah ya ce da wajen zama masu kyau. Ka duba yanzu a wannan duniyar kowa gurin shi ya samu dan matsugunna, kowa gurin shi ya zamanto a gidan shi akwai famfo, kowa gurin shi ya zamanto kana da dan wurin da zaka hutawa a cikin gidanka, ya zamanto kana da yafanka kai, ya zamanto cikin dakin ne kake, kowa gurin shi ya samu mazamni. Allah yake cewa to idan dai kun yi wannan abun, wa masakin tagiba, akwai wuraren zama wanda an tanada su ga wanda ya imani, kuma Allah ya ce masu kyau, domin Allah ya nuna maka kai gawugawa ka samu wa'annan gidajen da wannan aljannatai, ya sai ya ce maka fi jannati adnin, anan gidan duniya duk irin gidan da aka baka, duk irin bilad da kake ciki, duk irin benan da kake ciki, abu ne wanda mai karewa ne. Ko shekara 100 kai, wata ran za a sa ka rame, wannan gidan ya zamanto na wasu ne, su zo bayan ka kashe kudi su ma su ta kwankwashe shi, gida ne wanda ya isa a zamna amma kaga ana roshe shi. To wa masakin tayyibatan fi jannati adn, Allah ya ce wa'annan gidajen da aka tanada masu kyau, Allah ya ce dawwamammu ne, rayuwa ce hatta abada, rayuwa ce babu yadda za a yi a ce wai dan an fara ta kare. Allah yake cewa wa masakin tayyibatan fi jannati adn, Allah madaukakin sarki za ya tana da gidaje ga wa'anda suke bada gudunmuwarsu domin addinin Allah ya ci gaba. Sai Allah yake cewa zalikal fawzul azim, wannan shine rabo wanda yake magirmama. Anan da Allah madaukakin sarki yake cewa fi jannati adnin, da Allah yake cewa wa masakin tagibatan fi jannati adn, da gidajen zama wa'anda Allah ya tsara su ta hanyar tunananka ba zai iya tunana ma wani irin gidaje ne ba. Sai Allah yake cewa wa masakin tayyiba, gidaje ne masu kyau. Ko shakka babu da ni da kai, gidan da muke kwana a ciki da ɗakin da muke kwana a ciki dukkan mu hakuri ne muke. Ba kowa ke samun irin ginin da yake so ya shiga ba, ba kowa ke samun irin bilad da yake so ba, ba kowa ke kwanci kalkashin irin fankar da yake so ba, amma haka nan muke hakuri muna rayuwa. To sai Allah ya ce dukkan wannan abun da ba a samu duniya ba, idan ka dage kana ta kokarin cewa kana sa ɗan dalolinka wurin daga addinin Allah, to sai Allah yake kwantar mu da hankalin cewa koda a duniya ba a samu wannan ba, to a lahira an yi magarantin wannan. Saboda a duniya bai yiwa a ce kowanne daga cikinmu an mishi garantin zai shiga kalar gidan da yake so, zai kwanta inda yake so, zai hau abin da yake so, a'a babu wanda aka ma wannan garantin. To sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa masakin tagibatan fi jannati adn, da gidaje wa'anda masu kyau ne. Anan Ibnu Atiya a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki, wa masakin tagibatan, da wajajen zama masu kyau, yake cewa ai bi si'ati ha wa jamaliha, shine da girmanta kuma da kyawanta. Dukkanin mu kowa biki a ce ba yana da ilo guda, kwana guda, duka gidanka ne, akwai wurin yan tsaki, akwai wurin motoci, akwai wurin wane ne, akwai wurin doki, akwai wurin wane ne. To Allah madaukakin sarki yake cewa wa masakin tagibatan fi jannati adn, da wuraren zama wa'anda masu kyau ne, ga su da girma kuma sannan ga su da hadi. Ibnu Atiya yake cewa tibuha al-ma'rifatu bi dawami amriha, da Allah yake cewa tagiba, me yasa Allah yake cewa tagiba? Saboda a kwatanta maka cewa gida ne wanda na har abada, gida ne wanda in an shiga babu zancen a hito, gida ne wanda in an shiga babu zancen a yi wasu ruwa ya tsage, gida ne wanda babu mutuwa duk mutumin da ya shige shi, to sai har abada. Wa hada yake cewa al-ma'rifatu bi dawami amriha, aitibiha ma'alfana, shine yake cewa Allah madaukakin sarki ya sa gidajen suna da kyau ta hanyar da babu yadda za a yi a ce wai ta samu ragowa, koko a ce wurin zaman ya kare, lokaci yayi ko mutuwar ka ta zo ka tashi, a'a fi jannati adin, Allah yake cewa cikin aljannatayya wadda har abada wannan gidan yana nan, mutun zai rayu a cikin shi rayuwa har ta abada. Al-Imam al-Ulaymi a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki, wa masakin tagiba, yake cewa ai tibatuha bi si'atiha wa dawami amriha, shine shi ma ya tafi akan cewa da Allah yake cewa wa masakin tagiba, sai ya kasance tana da girma ne, sannan kuma dawwamamma ce har abada. Allah madaukakin sarki ba za ya tada ka ba domin a ce ka tashi, koko wani abu ya sa ka tashi. Al-Imam al-Biqai yake cewa fi jannati adn wa masakin tayyiba, da Allah madaukakin sarki yake cewa da aljannatayya wa'anda suke masu kyau, ai fil ittisa, Allah madaukakin sarki ya yawaita ta gida ne wanda iya idan ka ba za ka ganin karshen shi ba waqtilafi anwa'il malalmaladhan al-imam al-biqai yake cewa haka kuma duk wani kayan nau'i na jin dadi duk wani kayan nau'i na amore haka Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin wa'annan gidajen wa ulul abniya haka yake cewa gida ne wanda tsawo gare shi yadda kowa gurin shi dai yayi doran zabo ko kowa gurin shi yayi bila ko yayi dakin to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa masakin tayyibatan fi jannati adnin a cikin aljannatayya wadda take madawwamiya ce a ibnu al-qayyim a cikin littafin shi ihadil arwah yake cewa wa masakin tayyibatan fi jannati adnin ai wasa aljannatayya ne kamar nan Allah madaukakin sarki yana nuna maka aljannan ma gida gida ne aljannan ma karce karce ne kamar yadda akwai sura bildi akwai kuma ɗan ajin tabarkalla in ka ji ADS ADS kin mata ka saka shoshi akwai ɗan yankin kaji akwai inda yahi kudi to haka Allah madaukakin sarki yake nuna ma duk wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi wani abu domin addinin Allah ya ci gaba to in an tashi su aljannan ma VIP za a kai su idan an tashi kamar amaradi ne a ce kana da gida a aldan tsoho ko kamar ayame ne a ce kana da gida kusan presidential to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fi jannati adnin saboda da Allah yake cewa wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar anan an gaya mana aljannayyar da za a sanya mu ita ce koramai suna gudana a kalkashin ta sai aka ƙara cewa wa masakin tayyibatan fi jannati adnin a cikin aljannatayya wanda suke madawwama to anan dan a nuna ma mai imani aljannan ma class ce za ya shiga aljannan ma ba irin ta kowa da kowa ba da mutumin da yake ba da dukiyar shi da mutumin da yake riƙewa to wannan koda Allah ya sa dukan su sun shiga aljanna zaka ga cewa gidajen da Allah ya tanada musu ba irin na kowa bane ba sai Allah yake cewa wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib sai Allah madaukakin sarki yace anan a aljanna ne bayan an gafarta ma zanubanka an sanya ka aljanna wadda koramai suna gudana a cikin ta bayan cewa an baka manyan gidaje kuma sannan aljannan ma an kai ka ta ɗan ajin tabarkalla sai Allah ya ce ba mu tsaya a nan ba wa ukhra tuhibbunaha akwai wata ma wadda kuke so sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da muka karanta jiya sun zo suna koke wajen manzon Allah suna cewa ya roƙa musu Allah Allah ya ba su nasara akan ƴan adawa manzon Allah yake ce musu wa'anda suka gabace ku za a zo da zartu a raba mutum bi amma duk da haka ba zai bar addinin musulunci ba zai dage yayi addinin shi akwai wanda za a zo da wuka ana iba shi tsoka tsoka manzon Allah ya ce amma haka mutumin nan zai dage ba tare da ya bar addinin shi ba to su masu imani tunda sun san cewa Allah ya musu garantin aljanna to yanzu a duniyan ma suna so Allah ya ba su nasara a duniyan ma suna so su fanta ma a duniyan ma suna so Allah madaukakin sarki ya dora su akan ƴan adawa sai su samu ganima ta ƴan adawa su ƙara su yi arziki su ma su hole sai Allah ya ce to har wannan din ma da kuke kwadai wa ukhra tuhibbunaha da wata dayan ma wadda kuke so nasrun min Allah Allah madaukakin sarki zai ba ku nasara wa fathun qarib kuma haka Allah madaukakin sarki zai muku da wani budi wanda yake a kusa wa bashiril mu'minin Allah ya ce dukkan wannan abubuwan da muke zanawa masu imani su kadai suke da su sabban manzo Allah sun kasance kullun suna kwadayin Allah ya ba su dama akan ƴan adawa su samu su yi karfin su kuma a samu ganimar da ke akwai a kudaden da ke akwai a wajen kafirai idan aka yi yaki aka ci galaba akan su kudaden nan za a sanya su ne domin addinin Allah ya ƙara ci gaba za a sai wukake ne za a sai mashishika ne to sai Allah ya musu alƙawalin cewa to nasaran ma za a ba su idan sun gabza da kafirran ma to za a ba su sannan wa fathun qarib dukkanin malaman tafsiri sun tafi cewa wa fathun qarib ana nihin da shi fathu makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaki mushrikan kafirawa Allah madaukakin sarki ya sa mutane da yawa kabiloli da yawa suka shiga addinin musulunci Allah yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba a kalkashin wannan aya wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib a kamar yadda muka yi bayani a baya sun kasance suna kwadayin duniya suna kwadayin ganima kuma suna kwadayin cewa kada ƴan adawa su zanki kashe su sai Allah ya musu alƙawalin ai ita lada ta jihadi lada ta yin aiki domin addinin Allah ya ci gaba to bata takaita bane ba kawai akan lahira a har duniyan ma Allah madaukakin sarki yayi alƙawalin idan dai ana bin shi to duniyan ma zaka hole to shi yasa Allah yake cewa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fatuhun qarib Allah ya ce akwai wata dayan ma wadda kuke so shine Allah ya baku nasara kuma sannan wa fatuhun qarib malamai sun ce a kalkashin wannan ayar kamar yadda muka karanta kamar yadda al-Imam Sa'idi ya fassara har duniyan ma zaka ga cewa yadda kowa ke shan wahala kai da dan dama dama idan dai mutum yana bin Allah yana kokarin ya ga cewa ya dan ba da dan abun da ke gare shi domin addinin Allah ya ci gaba to duniyan ma insha Allah za ta yi ma dadi kamar in ka lura larabawa sun yi musanin ma'anar wannan ayoyin shi yasa zaka ga balarabe yana kwance a Saudiya bai taba ganin ka ba amma sai ya turo ma buhun shinkafa bai taba ganin ka ba amma sai ya doki nauyin marayan da ke gidanku duk wata yana bashi kudi bis taba haduwa ba to su saboda sirrige sun yi imani da cewa hatta duniyan ma in ana so ta samu duniyan ma in kana so ka hawo mota ka hawo mu ka shiga gidan da ranka yake so to cikin dan abun da Allah ya baka ka dan zanki tsakurowa kana ba Allah madaukakin sarki Allah yake cewa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fatuhun qarib wa bashiril mu'minin sai Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya kuwa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shari'ar da manzon Allah ya zo da ita Allah yake cewa kunu ansaral lillah kunu ansarallah ku kasance masu taimaka ma Allah madaukakin sarki da dukiyoyinku da ƙarhinku da dubararka da bokanka da bokonka koko da ƙarhinka na mulki dukkanin damar da Allah ya baka ta rayuwa to kai kokari kai amfani da wannan damar domin ka kawo ma addinin Allah ci gaba babu wani mutum wanda shi zai ce shi ba zai iya kawo gudunmuwa ba a'a kowa yana iya kawo gudunmuwa da mu da masu kudinmu da mu da masu ikon mu da mu da talakawan mu kowa da kowa yana iya kawo gudunmuwa sai Allah yake cewa kunu ansarallah ku kasance masu taimaka ma addinin Allah madaukakin sarki anan idan ka lura Allah bai zana masu kudi ba bai zana masu mulki ba bai zana masu manya-manyan motoci ba a'a cewa aka ya ayyuhalladhina amanu mas'alan kawai tana da alaka da imani ne to in dai kai imani to kai ma kana cikin wannan aya kunu ansarallah ku kasance masu taimaka ma Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin kamar lokacin da annabi Isa yake ce manil hawariyin alhawariyin sune waɗanda suka yi imani da annabi Musa annabi Isa kuma suka taimaka mishi domin addinin Allah ya ci gaba man ansari ila Allah annabi Isa ya tashi yayi shela yake cewa man ansari ila Allah wane ne wanda za ya taimaka mini domin addinin Allah ya ci gaba qala alhawariyuna nahnu ansarullah sai hawariyawa waɗanda suka yi imani da abinda annabi Isa ya zo suka ce ai mu ne wanda za mu taimaka mu wannan addinin fa amana ta'ifatun mu ne wanda za mu taimaka mu wannan addinin ashe ba sai mun jira ba daga wani wuri wani ya zo ya gina mana masallaci ba sai mun jira daga wani wuri ba wani ya zo ya gina mana makaranta ba sai mun jira daga wani wuri ba wani ya zo ya dauki nauyin malamin da za ya koya ma ƴaƴanmu karatu a mutanen da suka yi imani da annabi Isa cewa suka yi nahnu ansarullah mu ne masu taimaka ma addinin Allah da a ce a yau kowane ƴan unguwa za su faɗi wannan kalmar kamar yadda mutanen annabi Isa suka faɗa su ce nahnu ansarullah mu ne masu taimaka ma Allah mu ne masu dafa ma addinin Allah ya ci gaba to da za ka ga ko da'awa ta addinin musulunci kullun tana ci gaba amma matsalar mu kowa ya rike hannun shi yana jiran sai wasu sun zo daga waje sunma idan ma aka ga ka cika fantama ko kana gina masallaci zaka ji ana cewa larabawa suke turo mishi kudi daga Saudiya yana ginawa saboda mu a hankalin mu a ideologin mu babu yadda za a yi mu yi tunanin menene za mu yi domin addinin Allah ya ci gaba sai Allah yake cewa fa amanat ta'ifatun min bani isra'il wasu daga cikin al'ummomin banu Isra'il sun yi imani da abinda annabi Isa ya zo da su wa kafarat ta'ifa wasu kuma sun kafirce akwai wanda su sun kafirce ma Allah madaukakin sarki cikin mutanen annabi Isa kuma sannan akwai wa'anda su sun wuce iyaka sai suke ganin cewa shi dan Allah ne koko suna ganin cewa inna Allaha salisu salasa Allah dayan uku ne to shi addinin musulunci ba aso ka wuce iyaka ma tana sa ka fita daga cikin musuluncin sai ka koma mushriki ko ka koma kafiri shi yasa Allah yake cewa fa amana ta'ifatun wasu suka yi imani wa kafara ta'ifa wasu kuma busu yi imani ba a cikin wa'anda suka kafirce sai Allah yasa da wa'anda su asalin ma busu yi imani ba da wa'anda su kuma sun yi imanin amma matsalar su dai kawai sun wuce iyaka to dukkaninsu sai Allah madaukakin sarki ya sanya su cikin jumlar kafirai ashe addinin musulunci idan kana so ka tsaya a matsayinka na musulmi to dole ka je makaranta a koya maka yaya ne ake wannan addinin saboda guluwi da wuce iyaka kamar yadda muke ganin wasu suna yi a yanzu suna wuce iyaka suna ganin su ba za su yi aiki da hadisan manzon Allah ba da alqur'ani kadai za su yi aiki koko suna ganin su ga yadda aka fassara musu haka za su to su ma mutun zai iya tashi daga jumlan musulmi ya koma cikin wa kafara ta'ifa Allah yake cewa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim sai muka karfafi wa'anda suka yi imani akan yan adawa fa asbahu zahirina sai suka katance cune masu cin nasara a gargashin wannan ayar idan muka lura Allah madaukakin sarki ya bude surar dalima taquluna ma la taf'alun dan mi kuke fadar abunda ba ku aikatawa sai Allah ya gaya ma masu imani abunda yake so shine cewa inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus bayan an gaya ma masu imani abunda Allah yake so shine kowa ya dage domin ya ga addinin Allah ya ci gaba sai aka kawo kissa annabi Musa aka kawo kissa annabi Isa bayan cewa hankalin masu imani ya dauko da kissa sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya ƙara dawo da zancen farko na ayar Allah madaukakin sarki cewa inna Allaha sai Allah ya karfafe ta da cewa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum bayan Allah madaukakin sarki tun aya ta uku ya gaya ma masu imani cewa yana son masu yin yaki domin addinin Allah ya ci gaba a dukkanin ayoyin tun daga aya ta uku har zuwa aya ta goma duka labari ne Allah madaukakin sarki yake badawa na al'ummomin da suka ci gaba da al'ummomin da suka wuce to bayan an bada wannan labarin a cikin aya tara to shine kuma yanzu sai aka ƙara dawo da wancan maganan na aya ta uku cewa abinda Allah yake so shine mu yi imani shine bayan mun yi imani mu yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan mu dage mu bada gudunmuwa domin addinin Allah ya ci gaba ƙarshe kuma sai Allah madaukakin sarki ya rahe ayan koko ya rahe suran da kuma kissan mutanen da suka yi imani da annabi Musa sai Allah yake cewa fa ayyadna alladhi annabi Isa sai Allah yake cewa fa ayyadna alladhina amanu sai muka karfafu wa'anda suka yi imani ala aduwwihim akan yan adawa su fa asbahu zahirin sai suka kasance sune masu cin nasara Allah madaukakin sarki yana so ya nuna mana cewa fa ayyadna sai muka dafa ma wa'anda suka yi imani wannan jumlar ta fa ayyadna tana nuna cewa a rayuwar duniya da a rayuwar lahira duk mutumin da yayi wa'annan abubuwan guda uku yayi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi kokarin bada gudunmuwa dan addinin Allah ya ci gaba to Allah yayi alƙawalin fa ayyadna Allah yayi alƙawalin za ya dafa maka a rayuwarka ta duniya kuma idan an tashi alƙiyama Allah madaukakin sarki za ya sa mutun a gidan aljanna anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu wannan khitabukin ba da kowa ake ba da mai imani ake Ibn Mas'ud yake cewa duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka kakkabe kunnuwanka ka saurara wani albishir ne za ya zowa na wani abu mai dadi koko wani abu ne Allah madaukakin sarki za ya hana ka malaman tarbiyya suna cewa wannan sura abinda take koya mana tun farko da Allah madaukakin sarki ya fara bayanin bayan an ce masu imani Allah yana son masu yaki ba a ƙara zancen yaki ba sai da aka zo aya ta goma a sauran ayoyin tun daga ta tara har zuwa ta goma dukkan labari ne ake badawa to malaman tarbiya suna cewa shi alqur'ani ba ya zo ne kadai ba domin ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza hatta da yaya zaka tarbiyyar danka to addini ya koya mana wannan a kullun kamar yadda Bahaushe yake cewa idan an ciza sai a busa kuma idan an ciza sai a busa kada danka ya zamanto kullun kai kan ka hana shi yayi walwala kullum matsa mishi kake ina ya dawo makaranta ina ya dawo lakwal daga gida sai lakwal a ka bashi dama ya je yayi wasa ka bashi dama ya je ya huta ka bashi dama ya je yayi rayuwar shi ta duniya in dai Allah madaukakin sarki yana ba mai imani damar ya sheda a lokacin da ake umarta shi da wani abu to mu ne muka hidaidai da mu zanki ba da rata ga duk mutumin da yake kalkashin mu ko ko duk mutumin da yake tarbiyan muke tarbiyantar da shi Allah madaukakin sarki sai ya tabbata labari yayi tabbata labari zuwa can bayan hankalin mutun ya doku sai Allah yake cewa to hal adullukum ala tijaratin bayan cewa kamar ana ma gata nani ka saki jiki tayi dadi karshe sai a nuna maka ga wa'azin da ke akwai a kalkashin wannan gata nan idan ka lura ai ko gata na ce harko ba ta farawa da wa'azi sai zuwa karshe ko tsakiya sannan a gaya ma iznar da zaka doka a cikin wannan gata nan to shine Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu kissa yanzu kamar a ce muna kallo ne Allah madaukakin sarki yana gaya mana abin da ya faru da mutanen Annabi Musa da abin da ya faru da mutanen Annabi Isa yanzu bayan cewa mun saki jikinmu sai Allah yake cewa to hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin yanzu bazan nuna muku wani kasuwanci ba wanda za ya tseratar da ku da azaba wadda take mai radadi sai Allah yake cewa tu'minuna billah shine mu yi imani da Allah madaukakin sarki wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun bayan an gaya mana kuma sai Allah madaukakin sarki yarrahe suran kuma da kissa domin shi mai imani kullun ana so idan an ciza a zanki busawa saboda mutun ya samu yayi abun da ake so yayi idan kan matse lamba kan matse wuri sai ya kangare da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ce inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah da Allah ya ga dama dukka wannan sura didda bata kai sai ta kai aya 14 ba idan Allah ya ga dama a aya 4 sai a gaya ma abinda ake so kuma a wuce amma sai aka yi ta kawo ma wasu zantuntuka na daban saboda mai imani ya samu ya doki izina ina ganin kuma a nan lokacin mu ya kawo abunda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abunda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh